professor with the cobwebs to grow on my last leg. Just get up my head around my head to the back. And rainy days break you wide. I'll scratch your back and you scratch your mind. I sweat on my face. I feel like you're in have some place to jump to die. To jump to die. To jump to die. Oh, oh, to jump to die. I'm a da 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 very sincere, in real good shape, I have no fear. Ah, I'm the kind to the wind, the fan comes on, I'm in the ring. Where I be alone, in my last living. Just get in my head, around my head. To the sky, to the sky. 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 I'm a da 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 da